Yaran ta Prime Minister kasar Denmark Mette Frederiksen shine irinsa na farko da Premier kasar ya taba kawowa Ghana. Ziyarar tata ta karrama cika shekaru 60 na kur'an diplomasiya ne tsakanin Denmark da Ghana. Yan kasar Denmark dai na ganin kasar Ghana a matsayin muhimmiyar kawarkawanci a Afirka ta yamma da baki ɗayan Afirka. Prime Minister ta ce kasar Ghana kawace mai muhimmanci a Afirka ta yamma, musamman a fuskar zaman lafiya da tsaro. Hadada tsaro na ruwa, bunƙasar tattalin arziki da turida. Premier ta kuma nuna cewar bayan hurɗar diplomasiya na tsawon shekaru 60 tsakanin Denmark da Ghana lokaci yayi da ya kamata a tsunduma cikin danganta mai ƙarfi ga al'ummun Ghana da na Denmark za su amfana da shi.
We are all very happy about being here and the two of us agreed on a lot of different topics. And of course we
have kuma muna farin cikin kasancewa anan kuma mu biyun mun amince akan abubuwa daban-daban babu shakka mun samu fahimta mai karfi tsakanin mu dukkan su masu nagarta sa'an nan kuma mun shimfida tarin abubuwa bisa teburin mu don gaba misalin canjin yanayi irin barna da yake yi a nahiyar ku duk yana a cikin ajandar mu akwai maganar yin kaura da irin matsaloli da ke tare da shi yadda za su nufaci zancen canjin yanayin Afirka da Turai saboda yanzu a zancen canjin yanayi din nan ana buƙatar ɗatawa mai ƙarfi tsakanin Turai da Afirka. Muna da ƙawance mai ƙarfi da ya haura shekaru 60 tsakanin Denmark da ƙasar Ghana. Wannan yana da ban sha'awa. Nan gaba yau za mu duba rabin ruwa. A haƙiƙa lamari ne mai muhimmanci saboda canjin yanayi. Sai zancen tsaro akwai maganar nufata lamarin tsaro din nan na ruwa wanda ke da muhimmanci ga Denmark yadda za mu yi aikin haɗin gwiwa a kansa. Shugaba Akufo-Addo ya gode wa gwamnatin ƙasar Denmark da irin taimakonta ga ƙungiyar tarayyar Afirka a fagagen tsaro.
Relations between our two countries date back a very, very long time. It's been a very constructive.
Danganta tsakanin mu ya jima kuma danganta ce mai ƙarfi. Akwai abubuwa da yawa tsakanin ƙasashen namu guda biyu. Wannan danganta zai kasance ne tsakanin tarayyar Turai da tarayyar Afirka kuma zai bada dama ga shugabannin bangarorin guda biyu su haɗa kai wurin nufatan muhimman ababa da ke gabanmu kamar samarwa matasa aikin yi, tsaro, tsangwamar soji bangaren Sahel a Afirka ta yamma wadda ke ci gaba da zama barazana ga tsaron Afirka da kuma ƙungiyar ECOWAS. Sai zancen fashi a tekun Gulf of Guinea, lamarin da kuka yi amshi a kai. Muna jinjina muku. Yayin ziyarar Prime Minister za ta ziyarci Frigate Esben Sne wadda aka tura zuwa Gulf of Guinea har zuwa watan Afrilun shekara ta 2022. Wannan gudunmuwar Denmark manufarta ne inganta tsaro akan teku da dakile harkokin masu fashin teku na yankin inda jiragen Denmark 30 zuwa 40 ke sintiri yanzu haka. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.